Ergen bole o bangala le ma
Tangi
baja gaga baba Ergen bole o bangala le ma
Kongi ame kaje dal
Kongi ame bazola
Abubakar
Baba Odu Ali Jirayene
Obama Ibada Oba Abubakar
Baba Odu Ali Jirayene
Haske Debi Sahazike Omaru
Kaimi Nesta Kari Sarawda
Haske Debi Sahazike Omaru
Kaimi Nesta Kari Sarawda
Koban iya hilanci basaina gode masaliki daya
lansa
kai alahu kejam umalon abba kai alaraine umalon abba kai alaonane umalon abba kai alahu kesa bungo meyati allah meyati annabijan allah dan kwairo donna cinasha
allah ya saka masaliki dare
allah
ya saka masaliki dare
tamala ya gade karatu she kam ya be kam na ya zamala
sai allah umma gonda ba
dan saliki ya gade sarauta amma ya be kam na ya san saliki
sai allah umma gonda ba
to sana inde akwai liba sai kare
ke taba ella liba to sana in ba ka ce liba kai ba kare ke taba siriya ne ba lagi baya ga ga baba
bala umai da lailo haira ti
ka ba da lailo kaya ka ba
bala umai da lailo haira ti
ka ba da lailo kaya ka ba
Ina gida zamne alhaji musa ne gata kare da malu saliki sai yace muje can jalingo dan kwairo na sauka jalingo laje mu a ne sauka jalingo sai dai ke da a gidan galadima galadima da ya sallame ni dan asabare sai ne je gidan saliki dan kwairo nan ne hila saliki
yai mai dauta da ba saliki
yai mai
dauta da ba saliki
alhaji musa dan kwairo da babba riga ya baka da kubuta kuma ga alkyabba da rawane kuma ga jahulla hadda agogo da ta kalmansu dan kwairo ya baka 2000 da odon kede da sheda maraba kowane ga babba riga tai kobeyo sai ya ba mu 1000 yaran dan kwairo 13 kowa riga da 200 nara an kai total an ka hada kudin kwairo da na yara
sun zama 5600 naira
kuma 5600
naira
aso ummalo
abba ya bane
bane mama
ke kawo da ummalo ya yi zama da amadun gallo
bane mama ke
kawo da ummalo ya yi zama da amadun gallo bada ga gaba
alhaji musa sanfato
na gaba ga
alhaji musa
sanfato na gaba ga
mayanci in na shige mota zan tafi be na salza ni guru su inda ni kwanda cikin bena
gobe da zai zai ke wuce zuru ga do inda la kaban kaura so na tarawa sun shagi yadda zaki haja ga ga
daga sallata sai salati sai kau kyautata addini baradan mahade
umaro abba kullai yala ya kai bai
salata sai salati sai kau kyautata addini baradan mahade